Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi sayyidina Maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in min hadi zalidin. Yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dan kita pada karatu hayatul Islam. Ina aku fa'ala. ما معنى لا إله إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبسوط جنباء
ما معنى لا إله إلا الله؟
نحكي نفي لكلمة نا ودد إيش أكي شقاء إيمان سيد إيش أكي شقاء إيمان بوانا بابو منيبا بوانا بابو مسلويبا نينا سيدون مسلمين سيايدا إيش أكي كلمة لا إله إلا الله da kuma ɗan uwar tafiya ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To me yake nufi da la ilaha illa Allah dinnan? Jawabi.
Ma'ana la ilaha illa
Allah. Abin da ake nufi da la ilaha illa Allah?
La ma'budu bi haqqi.
Ba wanda ya tantance a bauta masa da gaskiya in ba Allah ba.
Khaliqu kulli shay.
Wanda yake shi ya halicci komai.
Wa huwa al-ghaniyyu an kulli shay.
Kuma shi ne wanda yake ya wadata daga komai. Komai da ka gani Allah ne ya halitta, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya wadata daga komai, ba wani abu da Allah yake bukata a zuwa gare shi. Komai ka gani yana bukata a zuwa ga Allah. Fassarar da shi ya kawo kenan ta ma'ana la ilaha illallah. Akwai fassarar da wadda mai Ummul Barahin ya kawo shi ne cewa la mustaganiyan an kulli ma adahu wa muftakiran ilayhi kullu ma siwahu illa Allah. Cewa ba wanda yake ya wadatu daga dukkan wani abu daban, ba wanda komai yake bukata zuwa gare shi in ba Allah ba, shi ne ma'anar la ilaha illa Allah. Mutane kowa da nasa matsayin, wannan shi ne matsayin ne da ake bayyana ga wanda suke su a farko suke. To a tafiya har wasu sai su kai matsayin ma'anar la ilaha illallah a wajensu la maqsuda illallah, ba wanda ya cancanci alfa in ba Allah ba, zai zama nufin ga Allah ne. To har ana tafiya har a kai matsayin kuma la maqsuda illallah, ne gano cewa ba wanda yake samu ne in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala. Lokacin da yake wato ya yi fana'i daga komai ya zama sai Allah kadai yake gani. So tambaya ma ma'ana Muhammadu Rasulullahi, ya ke nufi da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam? Jawabi.
Ma'ana Muhammadu,
abin da ake nufi da Muhammadu Rasulullahi,
annahu insan,
cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne
kamilul khaliqi
wa kakkiyar halitta, wadda duk halitta gaba daya ba a samu mai kyansa ba, duk kyau Allah ya tara masa. Wahabahu Allahul jami'a walakin ma jalahu lin-nazirin silahu, duk abin da ake kira kyau sai da Allah ya hada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa iyaka kyan nasa sai ya zama haɗaike da jalala. Wannan ya sa sai a dube shi a ƙarin lafiya, saboda wannan jalala da take rufe kyan kuma da yake rufe jalala. In haka haza min mani ya kalula za ka yi wukil haya ta fi yin rajaro. Wani hulki mai cikakkiyar ɗabi'a, duk ɗabi'a kyakkyawa Allah ya tara da manzo sallallahu alaihi wasallam, haye ya bogare shi da haka. Wa innaka la ala kulli shay'in azim, shi yasa duk mai kyan ɗabi'a bayan manzon Allah.
Mursalun lil khaliqi kulli,
wanda yake an aiko shi ga baki ɗayan halitta.
Bi shar'in nasikin li jami'i shara'i,
da shari'a da yake ta shafe baki ɗayan shari'u, shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafe dukkan shari'u.
Fala nabiyya ba'dahu abada,
shi yasa ba wani annabi bayan sa har abada, ba annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abada.
Su
tambaya
uzukuri la nasiratan
ka ambata mun nasirar annabi sallallahu alaihi wasallam mujmalan gaba daya, ka faɗa mana labarin rayuwarsa. Jawabi.
Wulidan nabi sallallahu alaihi wasallam,
an haifa annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka al-mukarramati wadda take a mai girmamawa.
Waraba a fi bani sa'ad,
ya sha nono a cikin ƙabilar Banu Sa'ad, wanda Banu Sa'ad ƙabila ce daga ƙabilun Banu Hawazin.
arba'atu halimatu sa'diyya
halimatu sa'diyya ita ce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
kuma kasa inda
arba'a a wajen ta har shekaru hudu
thumma raddatu ila ummi
sannan kuma daga baya ta dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mahaifiyarsa
fa
habanat mahaifiyar manzon Allah sayyida Amina ta ci gaba da renansa
ila an tuwa
tufiya ai zuwa aka karbi ranta
wa huwa bin sittin
sinina sannan manzon Allah yana dan shekaru shida
haka fa la wujadu abdul mudallib
mudallib daga nan fa renan manzon Allah sai ya koma ga kakansa mahaifin mahaifinsa shine abdul mudallib
wa kana yaqulu
abdul mudallib ya kasance yana cewa
la
yakuna lanan nabiyyi hadha sha'an lalle dannan nawa za a ga babban lamari daga gare shi lalle sha'ani zai kasance ga dannan nawa
kuma ma ta jaddu
sannan kakan nasu Abdul Muttalib ya mutu
ko wani samari
Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kakan ya mutu yana dan shekaru 8
haka fa lahu ammu
sai amma shine Abu Talib ya rene shi
fa sana kafari
ya kewata tarenan nasa
wa abu wu
ya so manzon Allah so mai tsanani
hatta kana layana
harka a abin nan nasa Abu Talib ya kace baya iya bacci sai ko yana kusa da manzon Allah duk sanda zai bacci sai ya ga manzon Allah kusa da shi
wala yakuru
baya kowa sai ko tare da shi
wa kana sallallahu alaihi wasallam inda
an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zaman da ya gurin amin nan nasa Abu Talib masalan kana abun kafa misali da shi a wajen ya kana ta zuci
wal gubuji anillahu
da nisanta daga wasa da wargi
fa kana idza bara waqtul akil
ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wakati cin abinci ya zo
ja al aula
ya ya'na abu talib da ayan yan uwansa su zo suna ta farce abincin
wa huwa
qalibun alhali manzon Allah yana mai wadar zuci bima razaqahu Allah subhanahu wa ta'ala da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta masa
wa kana sallallahu
alaihi wa sallam ya kasance
hasana qaumi
mafi kyawun mutanansa dabi'a
wa asdaqu mali
wa asdaqu mafi gaskiyar su a wajen magana
wa azamu
mafi girman su a wajen amana
wa abadu anil
mafi nisanta su daga kowace alfasha
wala filakil
latitu da lito rijala da dabiyo inda take dauda da mutane
hatta kana afbala
har ya zamo shine mafi jiya a cikin mutanen sa indai ana magana mutunci
wa akramu ummu
mafi karantu su a wajen cudanya ba wanda ya iya zama da jama'a irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana akramuhum muhalatata mafi girman su a wajen cudanya da jama'a
wa kayru mujwa
wa khayruhu ya zama mafi fitin su
juwa
a wajen makotaka ba wanda zaka yi makotaka da shi ka ji dadi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa azamu
hilma mafi girman su a wajen hakuri
fali za san mawu bil ayyi
wannan ne yasa mutanen nasa suke kiransa amintacce tun a sannan tun ba a bayyana annabinsa ba
kuma arsalahu Allah
ta'ala aiko shi rahama ga halitta
wa huwa bin 40 sana
alhadi sallan manzon Allah yana dan shekara 40
kuma kace bi makka ba da zai
ya zauna a makka bayan an bashi aikin
13 sanata
shekaru 13
yadukun nasa ila ibadati
Allah yana kiran mutane zuwa bautawa Allah tabaraka wa ta'ala
ila an atawa
zuwa akai izini ga manzon Allah da cewa ya hijira ila madinati munawwara zuwa madina ba haddakawa
kuma kace ya
Allah ya zauna a madina shekaru 10
yadukun nasa ila
yana kiran mutane zuwa kadai ta ubangiji mahalicci alhakimi wanda yake gwani
fanta sharal
a madina ne fa musulunci ya yadu
intisharan kasiya
yaduwa mai yawa
ko kusiratil
aka kankare gumaka
ko kuyaratil
kafaratu aka rinjaye kafirai da mushrikai
walam yazal da
Allah sallallahu alaihi wasallam bi kushe ba yana mai kira zuwa ga Allah
ila annazala qawluhu
ta'ala zuwa annazala qawluhu ta'ala fa do bayyana tabaraka ta'ala ya sauka
al yawma
akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku na cika nema ta gare ku wararin musulunci na yadda da musulunci a matsayin addini gare ku
wato wuce sallallahu
alaihi wasallam an karbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ko bisine bin majini
an binne shi a Madina mai haske
ko bin salasi
yana dan shekaru 63
bayan an tare
bayan ya ba Qur'ani mai girma gare mu Lati Qur'anin da banna ba ta zo masa
min bayyane
ko ta gaba ko ta baya
tanzilun min ayi
saukarwa ne daga Ubangiji wanda yake gwani abin yabo
ko bayyana da shari'atin
manzo Allah ya bayyana mana shari'a tsarka
ya hadisa
da hadisai
alamin ash-shahi
mafi dadi daga farasa kanzu
wa asfamin az-zuhri
mafi gare gare fiye da ruwan dadi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi ya ci mun zo lokacin da za a je karatu har sai zuwa bayan sallah insha Allah ta'ala gashi mun yi kwana da kyawun kwana a kan tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi kuma akan bayanin tsofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta Allah ya nuna mana bayan sallah lafiya Allah ya ba mu ikon yin azumi azumin da zai zama karbabbe Allah ya sare mana komai da ake bukata a azumi sallallahu alaihi wasallam